بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wanda ita ce safiyar 9 ga watan Ramadan shekarar hijira 1446 daidai da lissafin 9 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Juma'a dake nan Garki Area 8 a cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke gabatar da jerin gwanan darussa da laccoci domin fadakarwa da wa'azi ga iyayenmu mata Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi a yau insha Allah matashiyar tattaunawar mu ita ce ka'idojin tsarkake zuciya qawaid fi tazkiyatin nafs a zuciya dake cikin jukkunan mu ita ce gaba mafi muhimmanci kuma mafi hadari kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a jikin halittar dan adam akwai wata tsoka kankanuwa wanda idan ta yi nagarta to shikenan duka jikin mutum ya zama mai inganci mai nagarta idan kuma ta lalace to komai ya lalace wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb yace ina gaya muku zuciya ce in ta gyaru komai ya gyaru zuciya ce in ta gyaru komai ya gyaru in kuma ta baci to komai ya baci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gyara mana zakatunmu Allah ya hana mu daga lalacewar zuciya da bacin ta. Shi yasa Allah madaukakin sarki da kansa a cikin suratul shams wanda sai da yayin rantsuwa wajen kafa 10 yace wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa ma sawaha wannan duka rantsuwa ce Allah ya rantse ya ninka ya sake rantsewa ya sake rantsewa dole wannan abun ya sa mu san cewa wato wani babban al'amari ne Allah ya ce na rantse da rana na rantse da haskenta na rantse da wata na rantse da wuni na rantse da dare na rantse da kaza na rantse na rantse na rantse sannan Allah madaukake sarki ya ce qad aflaha man zakkaha yace wanda duk ya tsarkake zuciyarsa to ya tsira wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya dirmusa zuciyarsa cikin saban Allah cikin munafurci ko cikin rashin arziki Allah madaukake sarki yake cewa khaba to wannan ya tade ranar alkiyama ba zai tsira ba Allah ka tsare mu wannan abin wannan irin rantsuwa din da wannan jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa zuciya in ta gyaru to kuma ya gyaru zuciya in ta lalace kuma ya lalace Allah ya ji kan Mala Aliyu na Mangi a cikin waƙar sa yake cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba to wannan yasa malamai na tazkiyatun nafs wato malamai masu koyar da tarbiyya irin su al-Imam an-Nawawi irin su Ibn Rajab al-Hanbali irin su Ibn al-Jawzi irin su Ibn Qayyim al-Jawziyya da wannan zamanin irin su Abdurrazzaq Ibn Abdul Muhsin al-Badr duk dai wani malami mai wa'azi da yake so ya ga mutane sun ga mutanen kirki sai suka dauki wannan matsala a matsayin wani assignment dan su gano menene abubuwan da ke taimakawa a tsarkake zuciya menene kuma abubuwan da ke lalata zuciya saboda sanin haka zai sa a samu abin da ake nema wato duk wata cuta wanda aka san cewa cuta ce mai matsala dole a san yadda za a nemi rigakafi kariyarta dole kuma a san yadda idan ta faru ya za a yi ai maganinta don a guje mata tun kafin aukuwarta kuma a guje mata bayan aukuwarta don mu dauka yanzu wannan cuta ta lalacewar zuciya to daya ce daga cikin munanan cututtuka da dan adam zai iya kamuwa da su kuma da mun cututtukan dan adam iri biyu ne akwai cuta ta zuciya kamar yadda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada akwai kuma cuta ta jiki irin wanda muka saba gani saboda haka a cikin wannan muhadara ta yau insha Allah zamu ambaci wasu abubuwa daga cikin ababan da ke taimakawa wajen tsarkake zuciya zamu ambaci akalla guda goma ka'idojin tsarkake zuciya guda goma ka'ida ta daya ita ce anna tauhida aslu ma tazku bihi nufus abu na farko da yake tsarkake zukatan bayin Allah shine tauhidi dayanta Allah a zuciya bautatawa Allah shi kadai bautar Allah ita ce primary assignment aiki na farko da Allah ya kawo halittu su yi a duniya shine bautata masa kamar yadda Allah yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu shine aikin da Allah ya aiko annabawa dan su bada bayani akai da yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut mun aiko annabawa zuwa ga kowace al'umma muka ce musu ku bautatawa Allah ku guje ma gunki saboda haka duk wanda yake so ya samu tsarkin zuciya to abu na farko da zai yi shine ya rike kalmar tauhidi mai inganci ya zama ya rike kalmar la ilaha illallah ingantacciya yadda yake fada da baki yadda kike fadi da bakinki la ilaha illallah ya zama a zuciyarki ma haka ne kin kudurta cewa babu sarki abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ya zama kin kore duk wani abu da zai iya kawo wa tauhidi tangarda saboda haka ya zama na cewa akan Allah kika dogara duk abin da ya faru da ke na alkhairi ko akasinsa ki tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara haka shi yasa ya faru wani mutum ko wani shehi ko wani aljani ko boka bai da tasirin cutar da wani kusan ya masa wani abin fa'ida haka nan kuma sanda da kike da wata bukata to ki tafi wurin Allah kar ki sake a same ki kina neman biyan bukata a wurin wani Allah neman lafiya ne neman arziki ne neman miji ne neman daukaka ne ko menene to baya halasta a roƙi wani sai Allah baya halasta a je gun wani wanda yake yin bokanci ko yake yin duba ko sihiri da nufin cewa zai shiga tsakani ya sa Allah ya bada wannan abu wanda zai ce sai an yi wani abu na fajirci sai an yi wani abu na rashin arziki sai an kawo mishi wasu kaya na tsuburburanci to wannan duka yana kore tauhidi kuma yana lalata zuciya ya hana ta samu tazkiya saboda haka ka'ida ta farko ta tazkiyatun nafsi shine ikhlasil ibadati wadda'awati wadhulli walmahabbati lillah a tsantsanta ibada a tsantsanta roƙo a tsantsanta ƙauna a tsantsanta tsoro ga Allah madaukakin sarki ya zama shi kadai ne a cikin zuciyar bawansa to wannan shine abu na farko da yake tsarkake zuciya kuma in har mutum ya samu wannan babban maganin tsarkake zuciya ko da ya rasa duka sauran ko zai iya kai labari insha Allah indai mutum har yana da lafiyayyen tauhidi to in Allah ya so din da aka buga aka raya duk wahalar da aka sha duk faɗi tashin da aka yi insha Allah zai kai labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisai da yawa cewa rana alkiyama Allah zai ba shi dama ya cece dukkanin mutanen da suke da imani ko da gwargwadon ƙwayar zarra a cikin imaninsu a cikin zuciyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Muslim shi za a ba shi dama ya yi ceto a ba Qur'ani dama ya yi ceto a bai wa ƴaƴa a bai wa azumi a bai wa zumunta kowa sai ya gama duk ceton da zai iya yi. Sai Allah da kansa ya ce, to ni kuma zan yi nawa yanzu da kaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah zai yi danka sau biyu daga cikin wuta, ya fidda duk wani wanda ya rage da imani, komin ƙarancin imaninsa. Saboda haka imani da Allah, yarda da Allah, da sakankancewa da Allah, babu shakka babban magani ne na tsira a duniya, na gyaran zuciya, da kuma tsira a gobe kiyama. To amma ita wuta jama'a, kamar yadda Allah yake cewa, innahu man tudkhilin nara faqad akhzaita, ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta, to hakika ka gama wulakanta shi, ya gama wulakanta. Saboda haka ita wuta abinda yake so mutum ya fata shine ya zama cikin yan la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, ya zama na kowarinta ba za ka ji ba. Duk wanda aka sashi a cikin gidan wuta ko da na awa ɗaya ne, to ya riga ya gama ganin musibar duniya da lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, hatta idan an fitar da ƴan wutan ma, idan aka kai su aljanna, warin da suke yi na wuta da bala'in da suke ciki zai sa a kasa karɓansu ma aljanna. Sai an je an kai su wani ruwa da ake cewa ma'ul hayat, an saka su a cikin ruwan, an musu wani wanka na musamman, jikinsu ya dawo ya gyaru ya yi tofo kamar sabon jinjiri, sannan ne za su iya zama a cikin aljanna lafiya lau. Saboda haka wuta abinda mutum zai yi fata kullum, kada Allah ya sa ya ganta ko labarinta kada ya ji. Saboda haka ba za a tsaya akan iya imani kawai ba, za a hada da allazina amanu wa amilus salihat, a yi imani kuma a yi aiki nagari. Don haka sai mu je ga ka'ida ta gaba, ka'ida ta biyu daga cikin qawaid na tazkiyatun nafsi, ita ce ka'ida ta addu'a. Addu'a'u miftahun li kulli khairin wa min dhalika tazkiyatun nafs, addu'a mabudi ne ga dukkanin alkhairi. Kuma daga cikin alkhairan da addu'a take bude su akwai alkhairin watin tsarkake zuciya. A cikin ibadoji da ake wa Allah, addu'a babbar ibada ce. Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ubangijinku ya ce ku kiraye ni zan amsa muku. Don haka malamai suke cewa ita addu'a ta hada dukkanin kofofin alkhairi. Duk wanda yake so ya hada alkhairi, to ya dage wajen addu'a. Addu'ar neman Allah ka sa na zama mutumin kirki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake yin addu'a, yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik, ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan biyayya gare ka. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam har ilawa yake yin addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana addu'a yana cewa, ya Allah ka bai wa zuciyata taqwa, Allah ka tsarkake mini zuciyata, kai ne majibincinta kuma kai ne mafi alkhairi mai tsarkake ta. In ya zama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya riga ya bashi annabta, ya bashi shugabancin annabawa, ya bashi nubuwa wadda take ta game ko ina da ko yaushe, ya zama yana yin wannan addu'a, sai ya zama kenan mu fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana koya mana ne mu mu dinga yi wannan addu'a. Shi yana yin addu'an ne don ya koya mana, amma Allah ya riga ya bashi abin da yake nema na tsira da ɗaukaka da samun falala. Mu ne ya kamata mu dage wajen yin wannan addu'a, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito ta daga hadisin Zaid ibn Arqam. Ina fata muna ganewa. To wannan shine mataki na biyu, wato yin addu'a ga Allah madaukakin sarki. Abinda ake nufi da shi yake dattijuwa, yake hajiya, yake baiwar Allah, shine ki kebance wani lokaci ke kadai daga ke sai Ubangiji a cikin ɗakin ki cikin dare, ki miƙe ki yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ki yi nafila, ki gaya wa Allah, Allah kai ne Ubangiji na, kai ka halicce ni, ka fi kowa sani na, ya Allah ka san irin laifuffukan da nayi maka, ka fi ni sanin kurakurai na, Allah ina roƙonka ka yafe mini, ka gafarta mini. In kin samu hali ki tsintsire da kuka ko in ce ki fashe da kuka. To Allah yana san irin waɗannan bayi. Sune bayi waɗanda suke yin itirafi, itarafu bi zunubihim. Mutum ya yarda cewa ya yi wa Allah laifi. Mutum ya yarda cewa ya gaza wajen yi wa Allah ɗa'a. Mutum ya yarda cewa ya yi wa kanshi kato ɓara. Ya gaya wa Allah daga shi sai Ubangiji. Ya gaya wa Allah sannan kuma ya nemi gafara Allah. Kuma ya zama zuciyarsa da gaske tana yin nadama. Sannan ya nemi falalar Allah. Ya ambaci duk abin da yake bukata a wurin Allah na baiwa da kyauta da rahama. Abinda ba a so kawai kada mutum ya ambaci wani abu na saban Allah a wajen. Kamar yadda muka ambata wata muhadara. Ba a roƙon Allah abinda Allah ya hana a yi. Bawa shi da Allah babu shamakin yana wajen addu'a. Shi sa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. A ka'idar zubin zancen alqur'ani idan aka kawo sa'ala in za a faɗa amsan sai an ce qul ko fa qul wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan. Mun ga an ce qul, amma nan da aka ce wa idza sa'alaka ibadi sai ba a ce fa qul ba. Ko Allah ya ce fa inni qaribun, Allah bai ce ka ce musu ba. Wato sai Allah yana faɗa da kanshi, bai saka ɗan saƙo tsakankani ba. In sun tambaye ka ina gani nan, Allah bai ce ka ce musu gani nan ba, don ya nuna kusancin ya kai ya kawo. Saboda ina wa kaina nasiha da masu saurari na cewa mu ci moriyar wannan kusanci da Allah ya bayyana cewa yana da shi da bayinsa wajen neman gafararsa da wajen neman falalarsa da wajen neman agajinsa a komai da muke. Babu laifi mutum ya nemi addu'a a wurin wasu bayin Allah su taya shi. Amma fa mu sani da cewa addu'ar da muke yi da kanmu ta fi kowacce samun shiga a wurin Allah. Sannan ba mu da garanti waɗanda muke ci musu Allah gafarta mallam ayi mun addu'a, Allah gafarta mallam, ba mu da garanti ma suna yi. Za su ce to za a yi addu'a, aje a kawo abin sadaka, amma ba dole bane su yi. Zai je ya kwanta ya tabbacin shi ne tun daga min al-mahdi ila al-ahdi. Babu wanda zai zama kana da tabbacin zai ma addu'a. Kamar ke kanki ki wa kanki, to sai kuma uwa mahaifiya. Mahaifiya ita ce wadda za ta miki addu'a, babu ba sai kin biya ba. Amma dai wanci masu addu'a nan da za a ce ai mana addu'a, ai mana addu'a, za su ce to za a yi, ba dole bane ya zama yana yi. Saboda haka mu dage wajen yin addu'a da kanmu, Allah ya karɓa mana. Ka'ida ta uku ita ce annal qur'ana manba'ut tazkiya wa ma'inuha. Alqur'ani mai girma shine mabubbuga na samun tsarkakuwar zuciya, kuma shine wato me za a ce ne, shine reinforcement, shine abin da ke ƙaro madadi wajen tsarkake zuciya. Idan mutum yana so zuciyarsa ta tsarkaka, to ya lazimci alqur'ani. Ki dinga yawaita karatun alqur'ani da sauraron karatun alqur'ani da tadabburin karatun alqur'ani da sanin ma'ana alqur'ani. Ya zama qur'ani ya zama kamar shine abincin ruhinki, ba ma kama ba, ya zama shine abincin ruhinki. Zaka ga cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya lamuncewa duk wanda ya bi alqur'ani zai bashi tsarkin zuciya, kamar yadda yake cewa faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wanda duk ya bi shiriyata, wato alqur'an da na aiko, to wannan ba zai taɓa ɓata ba, kuma zai taɓa samun busasshiyar zuciya ba, kamar yadda yake cikin suratu Baha. Saboda haka wanda take so Allah ya bata zuciya lafiyayya, zuciya mai bin Allah, zuciya mai nagarta, to ki lazimci alqur'ani. Saboda alqur'ani shine kamar yadda Ibn Taymiyya Ibn Qayyim yake faɗa, shine waraka cikakkiya, shine huwa shifa'u tam fi jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyyati wa adwa'id dunya wal akhirah. Shine cikakkiyar waraka da take warke cututtukan zuciya da na jiki, take warke cututtukan duniya da na lahira. Dan haka wanda yake so ya sami waraka a zuciyarsa, to yayi ruko da alqur'ani. Ko da yaushe ya zama kina karanta alqur'ani mai girma, ba sai da azumi ba, tsawon rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk rana ta fito ta fadi bai karanta akalla aya 10 na Alkur'ani ba, wannan za a rubuta sunan shi a cikin wata rijista ta mutanen da basu san abin da ya kawo su duniya ba, sune algafilu. Duk mutumin da za a ce gari ya waye, rana ta fadi, dare ya yi, har gari ya sake wayewa, duk wannan 24 hours kina ta wata sabga ta duniyan nan, baki samu halin ki ɗauki Alkur'ani ki buɗe ki karanta aƙalla aya 10 ko ki karanta daga abin da kika haddace ba ko? Nabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan za a lissafa ki a cikin wasu mutane wanda basu san abin da suka zo yi duniya ba, basu sani. Kwatankwacin irin wannan shine kwatankwacin mutum ya tashi ya tafi kasuwa ko ki tafi makaranta a nan University of Abuja, kin samu admission, ga lecture nan ana ta yi, ana ta shiga laboratory, ana ta yin assignment, ke kuma kawai ki samu gindin wata bishiya kawai ki zauna, ko irin skin slab din nan kawai ki zauna kina ta latsawa yake har a gama lecture nan yamma ta yi, ki dawo gida ko ki koma hostel, gobe ma haka. Da haka har semester ta kare baki shiga lecture ba, baki test ba, baki assignment ba, balantana exams. Tsakani da Allah wannan in aka zo ana magana aka ce baki san abin da kika zo yi ba makarantar nan, an miki sharri, an faɗi gaskiya. To haka wanda zai shiga kasuwar nan ta babbar kasuwar nan ta Abuja ta wuce, ki wuni kina yawo a cikinta layi layi, duk zafin ranar nan baki ji. Ba ga ganki aka ce hajiya mai kika zo ki ce wallahi ni ma ban sani ba, ina dai ta gararan ba ne kawai, ban san abin da ya kawo ni. Ai dole a fara tunanin ko dai hankanki ya kwance ne. Dole a fara tunanin to wannan ina ne gidan mahaukata mafi kusa, ko na za a samu wani mai ruƙuya ya bincika, ko na aljani ne ya kwance miki wani noti a kanki. To ki kwatanta wannan da mutumin da a duniyan nan babu ruwan shi da Alkur'ani, to ya fi waɗannan hauka. Zai dinga samun zuciyarsa tana cikin wato bushewa da lalacewa, Allah ka tsare. Abu na gaba shine na huɗu, shine ittikhadul uswa alhasana, ruko da kyakkyawan abun koyi. Mu a matsayinmu na musulmi, babban abun koyin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira. Man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira, a cikin suratul ahzab. Allah ya ce hakika kuna da kyakkyawan abun koyi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake son ya gamu da Allah salin alin, duk wanda yake son ranar lahira ya tsira, to ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake so ya zama mai yawan ambaton Allah, wato dole ne mutum ya riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin abun koyinsa, inda yana so ya tsira. Abun koyinsa a wajen tauhidi, a wajen ibada, a wajen mu'amala, a wajen zamantakewa. Wato mu dinga koyan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abubuwansa, mu dinga koya duk abin da zamu yi, mu dinga tambaya yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Wannan kuma ya lazimta mana dole mu karanci hadisan shi da sunnarsa da sirarsa, don mu san yaya yake rayuwarsa. Kuma Allah ya ce mana shi ne abun koyi. To baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu laifi mu yi ruko da wasu bayin Allah nagari wanda suke bin tafarkinsa, mu yi riko da su a matsayin abun koyi. Wato abinda da Turawa suke ce ma model ko mentor. Sawa'un waɗannan iyayenmu ne ko yayyinmu ko mazajenmu ko abokan zama ko maƙwabtanmu ko malaman da suke karantar da mu ko wani mutum da muka san shi a tarihi ko wata mata da muka santa a tarihi, yanzu kamar ku iyaye mata, sai ki sa wa ranki cewa to ni kuma zan riƙi Khadijatul Kubra radiyallahu anha a matsayin abun koyi. Ki yi ƙoƙari ki san tarihinta, ki san mu'amalarta da mai gidanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ki san irin zamantakewarta da shi, sai ki dinga kwatanta irin wannan ɗabi'ar, za ki ga kin samu kyakkyawan shaida da kyakkyawar ɗabi'a da ɗaukaka a zuciyoyin mutane da suke tare da ki. Ko idan ke kina so ki zama wata babbar malama ne,
suki ce to bari ne koyi da Aisha radiyallahu anha ki san tarihin ta ki bibiyeta haka ko kuma anan kusa ki koyi da wata mata mahaifiyar ki ce koya yake ko wata wanda kika sani ko wata shugabar ki a ma'aikata ko a ina ne ko malamar takantar da guwa islamiya ki ruko da ita wanda kika ga cewa tana bin tafarkin Allah tana bin tafarkin mutanen kirki sai ki dinga koyi da abinda take yi kamar yadda mai alal yake cewa wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan ma ya daga cikin abin da ke tsarkake mutun zuciya shine koyi da mutanen kirki ina fata muna ganewa abu na gaba shine na biyar shine suka ce takhliyatun nafsi min arza'in za a evacuating abin da ke cikin zuciya wato za a kwashe abin da ke cikin zuciya na mummunan tunani da saban Allah da mummunan kadari wato ita zuciya kaman wani buhu ne kaman wani container ne idan za a zuba abinci ko wani abu a cikin wani bowl wani kwano ko cikin wata jaka za a zuba wasu kaya dole sai in ya zama akwai space sannan za a zuba ko ita zama empty ko kuma akalla akwai space za a iya saka amma in ta cika ba yadda za a saka ba haka bane to zuciya haka take wani mazubi ne in ana so a zuba mata alkhairi sai an kwashe abin da ke cikin ta wanda ba na alkhairi in ana so a zuba mata kaunar Allah sai an kwashe abin da ke cikin ta wanda ba kaunar Allah ba in ana so a zuba mata kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an kwashe abin da ke cikin ta wanda ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba so da haka farko sai an kankare abin da ke cikin zuciya na duk wata annakiya da datti na saban Allah na shirka na riya na lalaci na rashin kirki duk abin da ke ciki sai an fitar wato mataki na farko na tsarkake zuciya shine in zauna in yi wa kaina fada kuma in yi wa kaina abin da yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu in ga cewa da meye abubuwan da nake marasa kyau in lissafa su a kwakwalwata sai in ɗaukar wa kaina cewa to kuma zan tuba zan daina na daina kenan zan kama aikin kirki saboda haka sai a kama aikin arziki saboda yanzu zuciyar tana da space da za a zuba aikin arziki akwai wasu siffofi marasa kyau wanda ɗan adam dama yana tare da su to sai ya rabu da su alal misali dan adam an halicce shi da gaggawa wa kana al insanu ajula to sai ya koma ya daina gaggawa dan adam an halicce shi da dabi'ar hasada ganin kyashi wa udatul anfusu shuh sai ya daina yin wannan dan adam an halicce shi da rauni wa kana al insanu da'ifa to sai ya kokari ya sa wa kanshi karfin zuciya da ire-iren su suna nan da yawa saboda haka za a yi kokari a ga cewa zuciya an tsarkake ta daga duk abin da ke cikinta na barna a sa mata abin da ke sanya ta ta zama ta alkhairi abu na shida shine iglaqul manafiz allati tukhrijul insana an at-tazkiya bayan an fitar da abin da ke cikin zuciya na barna ana kokarin zuba mata abin alkhairi kuma abu na gaba shine za a yi kokari a ga an rufe duk wata kofa da za ta iya kai ta zuwa ga komawa cikin barna wato duk wasu mutane da wani waje da wani group ko wata harka wadda za ta saki yi wani abu na saban Allah sai ki daina shi idan kina da kawa wadda take taimaka miki wajen barna sai ki blocking dinta ki fita sabgata ki daina zuwa inda take idan kina da wani group ko wasu taron mutane wanda kuke haduwa da su ayi badala sai ki fita batun su idan kina da wani abu da kike wani hobby wata mu'amala da kike yi da ke ja miki wato irin wannan rashin arzikin sai ki daina yi al misali a ce kina zuwa wani club ko kina yin wani wasa ko kina kallon wasu nau'i na fina-finai ko kina shiga wata harka kamar misali yanzu a ce 'yan siyasa ce ke woman leader ce dan kaje an ce woman leader sune irin mata masu shiga maza din kaga mace ita mata zama kaman namiji ka ganta da wando da face cap ana ta iwu akan titi ana campaign kaga wannan ai ba mutuncin iya mace bane ta zama namiji ita kuma mace nagartarta shine kada tai kama da maza yana da cikin nagartar mace shine ya zama da cewa kwata kwata ba ta kama da maza indai ba a kwalwata da imaninta ba amma dai a dabi'arta da halayyarta ba a so tai kama da maza idan tai kama da maza to yana da wuya ki ga tayi irin nagartar da ake nema daga ƴa mace ai kusan labarin a wani alƙali a Katsina ko sai taba yi wa mata guda uku shara'a kun taba jin wannan labarin bari in ba ku labarin ban san ba da labari a karatu amma bari in ba ku wannan daga zai muku fa'ida wasu mata ne guda uku mijinsu ya rasu sai kowace ta yi iddia'in cewa akwai wani abu babba a cikin dukiyarsa wanda ta ce ya bata kyauta kafin ya mutu misali a ce yana da wata babban mota irin manyan motocin da kuke hawa Abuja wanda ba a jin ƙara din nan ta miliyan kaza sai ta ce da Hafsa da Asma'u da Balkisu kowa ta ce ai motar ta ce aka rasa yadda za a yi kowa ta rantse da Allah motar ta ce ba za a sa shi a gado ba kenan ko har rigima ta kai gaba alƙali da rigima ta kai gaba alƙali sai alƙali ya rasa yadda zai yi kowa aka ce ta rantse ta ce za ta rantse ba wa take jin tsoron Allah a cikinsu ne wallahu a'lam sai ya ce to shi kenan abinda za a yi sai su dawo gobe da suka dawo sai ya sa aka kawo ruwa a cikin wani daro haka sai aka saka kifi catfish irin wannan tarwada sai aka sa shi a cikin ruwa mai rai sai ya ce ina Balkisu ce gani nan algafar tamala ya ce je ki kamo min kifin can ki je ki sa hannu ki kamo min kifin nan ai ku tashi tinkis sai ta sa hannu ta damko wuyan kifi kawai ta fito da shi yana jijjiga ce to shikenan sake shi ya koma kuma ki zauna ce ina wance tace gani nan Sa'adatu ina kike gani nan algafar tamala ce to ke ma yake kamo shi ita ma ta tashi sai ta danka wuyan kifi ta kamo shi ita ma ta fito da shi ai kun san kifi yadda yake ayi irin wannan kifin yana wutsul sai ce mata uku ina wance tace gani nan tashi ki kamo shi kawai ta fara kuka tace don Allah kamun rai argaba ta malam ba zan iya ba ya daka mata tsawa yace sai kin kamo shi yadda kowa ta kama haka taje ta rasa yadda za ta yi ta zagaya ta kewaya in ta sa hannu sai ta tsallara ihu alƙali yace sai ta kama kifin nan ta rasa yadda za ta yi kamar za ta yi fitsari a wandanta ƙarshe dai bata iya kama kifin nan ba har alƙali ya gaje ce to koma ki zauna sai alƙali ya ce to zai ba da judgment ya ce wannan mota mai tsada to ta wannan mata ce da ta kasa kama kifin nan me ya hujjar shi ya ce saboda ita ce take kan ɗabi'ar ƙiyamaci wanda za ta iya miji biyayya har ya mata kyauta amma waɗancan mazaje ne wanda suke kama kifi ko kuma ne duk matan za ta iya kama ƙadangare ko ta iya kama kifi mai rai yana wutsul ta wannan ka tsorace ta wannan ƴar uwarka ce namiji ya kamata a ce da kifin nan da ya taɓa ta ne kawai ta suma to shi ne mace alƙali ya ce kifin motar ta ce to da haka ba a so ita mace ya zama tana da kama da maza amma za ka ga wayan za ka ga macen musulma wai har ta shiga ƙungiyar wai ƴan neman yin kafaɗa da maza ga sunan ƴaƴanmu ne da ƙannenmu da sa'o'inmu wasu ma sun yi islamiyya wasu ma sun yi hadda alƙur'ani amma sai kawai ta saka face cap kawai ta fito a titi wai ta ma wai ta zama ƴan ƙungiyar kare haƙƙin mata wannan abu akwai ban takaici wallahi Allah ka shirya mana zuri'a saboda haka ana so a kulle duk wata ƙofa wacce take jawo samun ɓarna ta dawo wurin da kike wato kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin da ya kashe mutum 99 ya zo annabi ya bada labari afwan annabi ya bada labarin mutumin da ya kashe mutane yazo yana neman tuba aka nuna mishi wani wanda aka ce mai yawan bautar Allah ne babu ilimi sai mutumin ya ce mishi ai kai Allah ba zai yafe maka ba saboda haka sai ya cika da shi ya kashe shi ya cika na 100 kenan sai sake neman wani sai aka ce mishi ga wani malami yace wa malamin nayi kisan kai mutum 99 naje gun wani ina roƙon ya gaya mini ko Allah zai yafe mini yace mun Allah ba zai yafe mun cika da shi na 100 da ka saura kai me ra'ayinka kaga dole ka san fatawa da zaka bashi a ko yace mishi Allah zai yafe maka indai ka tuba kar ka damu amma kai tuba na gari daga cikin tubarka na gari shine ka bar garin mutanen banza ka koma garin mutanen kirki to sai kama hanyar tafiya garin mutanen kirkin a hanyar da zai tafi garin mutanen kirki sai Allah ya mishi rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mala'iku suka taho ga mala'ikun rahama ga mala'ikun azaba suna jayayya kowa yana so ya dauke shi karshe dai Allah madaukin sarki ya mishi rahama mala'iku rahama suka dauke kamar yadda muka san kissa to abin da nake so in cire mana a ciki shine kun ga sai aka ce tafi gun mutanen kirki ko mun gane yayi abokantaka ya kusanci da mutanen kirki to idan mutum yana so zuciyarsa ta samu nagarta wajibi ne ya daura damara wajen yin abokai da mutanen kirki ya zama mutanen kirki a ko ina yake su ne mutanansa kuma su mutanen kirki duk inda ka je zaka iya gane su idan kai na kirki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda ya hijira sai aka bashi labarin wata mata da aka sani a Makka wata mata mai barkwanci da iya zama da mutane ta zama kawa ga wata mata irinta a Madina mai irin wannan dabi'ar ba su san juna ba amma daga haduwa daya biyu uku ko sai suka gane junansu sai annabi ya ce al arwahu junudun mujannada su zukata kaman wasu sojoji ne kaman wasu magana isu ne masu kama da junansu wato duk inda aka rayu kwana daya biyu uku mako daya kowa zai iya identifying wane ne abokin hulɗarsa za ku shiga jirgi daga nan a tafi umara da yawa ko a tafi wani tafiya a mota a je wani biki in Allah ya so kafin a dawo kowa za ta yi kawarta wanda suke irin halinsu wannan tana jin cewa wance ai ita ma kwanan nan aka mata kishiya sai ta ga oke wannan matsalar mu iri daya bari mu kawance da ita sai da Allah ya kike da kishiyarki sai su zama kawaye har su yi group na waɗanda aka musu kishiyoyi kwanan nan ko wannan tana jin cewa irin motar da take hawa irin ta wance ce take ga sun zama kawa ko kuma makaranta ɗaya suka yi ko gari ɗaya suka fito ko mazajensu sana'a ɗaya suke yi suke ganin da nan sun yi kawa idan mijinki soja ne kina zuwa biki kafancan ko Kaduna sai kika da wata ita ma mijinta soja shikenan kun zama kawai to haka duk wanda take mai ɗabi'a iri kaza ko sana'a iri kaza yana da sauki ta gane irin ƴan uwanta haka Allah ya dan adam dan haka ana so mutum ya zama na kirki dan ya zama na mutanen kirki sune abokan hulɗarsa idan yana cikin su akwai abin da ma ba zai taɓa jin labari na aikin banza ba idan ko yana zama a cikin mutanen banza to duk mai zama a cikin mutanen banza zai ji zancen banza zai ga aikin banza nabi yayi kwatance yake cewa masalul jalisul khair misalin abokin zama na kirki yace kamar misalin mai sayar da turare ne din kana zama da mai sayar da turare ko dai ka siya ko in baka siya ba ma zaka ji kanshin har in ka fita daga shagon shi ma sai a ji rigarka tana yin kanshi kamar ka sa turare misalin abokin banza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar misalin wato makeri ne wanda idan ka shiga cikin makerarsa ka zauna rigarka za ta yi wari warin dattin makera in ma baka da sa'a rigarka za ta kone tartatsun wuta zai kona maka riga abu na gaba wanda shine na bakwai shine da gaskiya abin da ke lausasa zuciya shine tazakkurul maut yawaita tuna mutuwa yawaita tuna mutuwa nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ibnu maja yana cewa akthiru min dhikri hadimil ladhati
ku yawaita tuna mutuwa mai wargaza jin dadin duniya. Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan wa'azi, yana yawan fadin wannan cewa ya ku musulmi ku yawaita wato tuna mutuwa mai yanke jin dadin duniya. Kun ga idan mutum yana tuna mutuwa to akwai abu da yawa da ba sai an mishi wa'azi ba zai daina da kansa, in yana tuna cewa wannan duniyar da wance na da wane na da wane da na sani da wance da na sani isan bin duniyar nan kuma mu ma barin ta zani, to akwai abin da wallahi ba sai an maka wa'azi ba za ka bari kai da kanka. Amma idan mutum ya ki tuna duniya a afwa ya ki tuna lahira yayi kaman bai yadda akwai mutuwa ba, to daga nan ne zaka ga kowane irin kato bara ma zai iya aikatawa. Ai ko a karin a azancin magana idan aka ga mutum yana yawaita barna me yake cewa, cewa na kaman bai yadda akwai kiyama ba. Ai muna fadin haka kuma da annabi yake yawan cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da lahira yayi kaza kar yayi kaza yayi kaza kar yayi kaza. Muna yawan fadin haka a cikin muna yawan jin ana karanta haka a cikin hadisai. Idan mutum kuwa ya zamana ya shagaltu da duniya bai tuna lahira, to shine zai ta yin duk abin da ya ga dama ya shantake har sai ta zo ta sammatse shi, har sai ta zo ta mushi irin abin da Allah yake cewa walisati tawbatu للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن في سورة النساء. الله بذي يافي ومتمن ذي تأيك تبرنا هسي متوى تازو سنن يتي يتوب با سراك أيوي تتنى متوى ودكي ينك جندا من دونيا. إذا متن يكتنى متوى شيني زي يكاريا زي يسنزوتيا زي تأمانا زي شنتكي zai yi wasa da abinda zai tsira da shi, kullun yana ganin kamar ai ba komai ba komai ba komai har sai al'amari ya zo ya kure. Larabawa suna yi wa mutuwa wani take da suke cewa al-yaqinu al-ashbahu bishakki, gaskiya wadda tafi komai kama da shakka babu kamar mutuwa. Wato dukkaninmu mun san mutuwa da gaske ce, amma kuma kowa yana jin kamar shi ba fa yanzu zai mutu ba. Babu wanda a cikinmu yanzu yake tunanin cewa ya yarda cewa shine next victim, shine next target na mutuwa. Kowa gani yake sai ya gama duk abin da yake yi a duniyar nan sannan zai mutu. Irin tunanin dan Sakkwato, wani ba Sakkwaci ne yake lissafin abin da zai yi, yana ta lissafi ina so in yi kaza in yi kaza in yi kaza, yayi lissafi lissafi yayi yawa abin da zai shekara 100 bai gama ba. Sai aka ce mishi to kai ko wane yanzu wannan lissafin da kake yi, ai baka sa mutuwa a ciki ba. Yace kwarai kuwa, yace mutuwa ni ka bidatta ko ita ka bidata, ni ina faɗan abin da nake nema ne, ita kuma ta ci gaba da nema na in ta gani ta ɗauka, amma ni ba zan sa ta lissafi ba. Allah kasa ana cewa na shehu dan gaskiya aka yi. To za ka ga duk haka muke, duk lissafin mu babu mutuwa, kawai za mu yi ta lissafin burace-buracen rayuwa har sai lokaci ya kure mana. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam da Allah zai bashi wawa keken kwazazzabo na zinariya, a ce irin ramukan nan da suke cikin garin Abuja din nan, a cika miki shi da zinari har sai ya cike yayi level. Nabi ya ce da sai dan adam yayi fatan ina ma ya samu guda biyu, daya mai karam zinari din nan da kuke siya kuke ganin darajar shi ba, a ce kina da shi cikin masallacin nan, me zaki da shi? Ba abin da zaki da shi, sai dai kawai a dinga jin labari. Wannan na cikin dan container nan ya ishe ki ko? To inda dan adam zai samu cikin masallacin nan, manzo Allah ya ce wallahi da sai yayi burin ya samu ninkin shi so biyu, da zai samu ninkin shi so biyu sai ya fatan ya samu ninkin shi so hudu, haka dai har sai Annabi ya ce babu abin da zai cika cikin dan adam ya ji ya koshi sai kasa a cikin kabarinsa, ita ce kadai zai sallama mata. Saboda mu dinga rage buri mu yawaita kuma tuna lahira, duk abin da za mu dinga yi mu dinga yin abin da zai amfane mu a lahira, domin wannan rayuwar 'yar kaɗan ce,
kididdigaggiya ce, yanda kika san countdown da ake sakawa a stopwatch, wato ka fara kirga yana sauka yana sauka, wato Allah da ya halicce mu ya bamu wani jari, wannan jarin shine adadin numfashin da za mu yi a duniya, kuma da zaran mun fito duniya za mu fara yin numfashin nan yana raguwa yana raguwa yana raguwa, inda za ki yi converting numfashin da mutum yake yi ko kwanakin da mutum yake yi a shekara 60 ko da 5 ki ga nawa ne, sai kuma ki yi minus shekarun da kika yi a duniya yanzu kike ga nawa ne sauran miki, za ki ga cewa lissafi ya tafi, ko da a ce ke kamana ne mai shekaru kaɗan kuma wadda bata kai ni ba, a ce shekarunki 25 ko 30 ko kuma makamancin haka, za ki ga cewa fa kin fa ci rabi fa aƙalla, to yana ce ko ba ci ran wayar ki nake ga ya kai rabi, ai za ki nemi charger ko ke ga ya dawo 50%, ai kamata ki fara neman ina charger ta, in ba haka ba an ji maka dan za ki ji ya fara nuna danja, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati ma baina 60 aw 70 wa qalilun minhum man yujawizu dhalika, yace shekarun al'ummata mafi yawanci tsakanin 60 da 70 kaɗan ne suke tsallaka haka, kamar yadda muke gani a aikace, saboda haka mu yawaita tuna mutuwa za ta rage mana wato abubuwa da yawa na turka-turkar da muke fama da ita a wannan rayuwa, da kuma abubuwan da suke wato suke kawo mana matsaloli, mu yawaita tuna mutuwa mu dinga tuna cewa wata ranar haka za mu zama ba ma cikin wannan rayuwar, muna cikin kaburburanmu, kuma ba mu da abokin zama a cikin kaburburan namu sai dai ayyukanmu nagari idan muna da su, idan ba mu da su kuma to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u, ubangiji Allah ka gafarta mana ka samu gama lafiya. Abu na gaba na nawa kenan, ba wanda yake rubutawa lambobin da nake fada, ba ku rubutawa ha na nawa gura nawa na fada, takwas, to na tara al-hadhar min al-ujub wal-iqtirar bin-nafs, mutum ya kiyayi jiji da kai da ganin cewa shi wata tsiya ne. Allah yana ce mana fala tuzakku anfusakum, kar ku dinga yaban kanku kuna ziga kanku kuna jin cewa ku din na musamman, wato ku zama bayin Allah masu tawalu'u masu ƙanƙan da kai waɗanda ba sa ganin kansa a matsayin komai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yafi kowa baiwa a duniya da lahira gabaki ɗaya, amma yana daga cikin siffofin shi mafiya shahara ya kasance mutum ne mai tawalu'u. To tawalu'u yana tsarkake zuciya, saboda tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi tafiya babu takalmi, ya fito in yayi baki in zai raka su sai ya fito babu takalmi. So tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan hau jaki babu siddi, har yakan goya mutum a jakinsa ko raƙuminsa. So da tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum na iya zuwa ya gan shi ba ma zai gane shi, yana zaune a cikin mutane idan ka zo inda ba ka san shi ba ba za ka gane shi, saboda shigar shi ta bambanta da mutane ba. Wata mata da ya ganta a makabarta ɗanta ya rasu tana ta kuka a gaban kabari, ya ce mata baiwa Allah ki yi haƙuri, wannan mamacin ba zai dawo ba, ki zai ki ta masa addu'a, ta ce tafi ka bani waje saboda ba kai aka yi mutuwa ba, ya ce to Allah ya baki haƙuri, ya wuce ta babin shi. You can imagine darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kimarsa. Wata mata ta gaya mai haka, ta sai ce to shikenan kin shiga uku ke ɗan wuta ce, ni kike gaya haka baki sani ne annabi ba, inda wani mai fushi ne haka zai ce ko ya ce a kama mai ita, sai nake yanzu idan aka samu ne shiga social media ya zagi wata matan gwamna ko wata babban mata kafin la'asar an kama shi, sai ki ganshi annoshi yana kuka da majina yana bada haƙuri, ba haka ake yi ba? To shi annabi sai ce to Allah ya baki haƙuri, baiwa Allah ya tafiyarsa saboda tawalu'unsa. Bayan da ya tafi sai aka ce mata kin shiga uku kin lalace, annabi kika wa wannan rashin hankalin, sai ta ji kuma ta shiga cikin wani baƙin cikin da ya fi mutuwa, ta rugo a guje gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta zo gidan shi ta tarar babu mai gadi babu security, kofa ce kawai sunbet kawai ta shiga, ta ce ya manzon Allah ka yi haƙuri, na tuba na yi haƙurin, Nabi yace ai hakuri ya riga ya wuce lokacin shi ya wuce innama sabru inda sadmatul ula duk da haka bai ce mata okay yanzu kika gane ni waye bai ce mata ba duk da haka yace mata ai lokacin samun ladan hakurin ya wuce saboda hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato tawalun sa shi sa yakan cewa kansa innama ana bunu mra'atin ta'kulul qadid yace ni ba kowa bane face dan dan wata mata a Makka wanda ke cin busasshen nama abincin talakawa wato shi zai yake cewa la ta tsuruni kar ku dinga zuga ni kama atratin nasara ibn maryama irin yanda kristoci suka dinga zuga isa dan maryamu basu tsaya ba sai da suka ce dan Allah ne wai yazu billah saboda ka ana so mutun ya zama wato mai kankan da kai mai kankan da kai wanda wato ba zai dinga ganin kansa a matsayin wata tsiya ba ko da Allah ya baki wata daukaka Allah ya yi kece wata mai daraja ko wata babba ko Allah ya fidda ke a dangi gabaki daya kin fi kowa arziki ko kin fi kowa miji ko kin fi kowa kudi ko tara mabiya ko menene daukar da Allah ya baki ki yi kokari ya zama ke a zuciyarki kina jin cewa har yanzu ke ba komai bace illa baiwar Allah kar ki yadda wannan daukakar da wannan arzikin da wannan wato fice da kika yi ya sa ki dinga wulakanta mutane ko kina raina su ko kina ganin basu isa ba ko kina ganin cewa ke din yanzu ke kadai ce Allah yake so ya zama kina da ainihin wato tausasawa kanki kina neman falala Allah kina neman yarda Allah sai kiga Allah ya ce make ki zuciyarki bata lalace ba na tara shine mutum ya san asalin siffar zuciyarsa ma'rifatu haqiqatun nafs zuciya iri-iri ce to kowa ya kokari ya fahimci irin zuciyarsa sai ya mu'amalance ta da irin abin da take da shi na alkhairi abin da take da shi mummuna kuma ya gyara a cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi halitta annabi Adam an cakuda ƙasa ne iri daban-daban wato da farar ƙasa da baka da ja da marmara da mai duwatsu da mai laushi da mai yashi da mai kanshi da mai wari duk aka cakuda wuri guda sanaka da cha annabi Adam alaihi salam kuma idan aka zo halittar mu ƴaƴan annabi Adam to kowa akan halicce shi da wani nau'i na cikin wannan asalin ƙasar da aka halicce baban mu annabi Adam saboda haka sai halayen mu suka bambanta kamannin mu suka bambanta idan annabi yake cewa za ga ƴaƴan annabi Adam daga cikin su akwai fari akwai baki akwai wankan tarwada daga cikin su akwai mai ƙarfi akwai mai rauni akwai tsakatsaki daga cikin su akwai mai kirki akwai mai wuya sha'ani akwai tsakatsaki wato kowanne nau'i na ƙasa akwai wasu nau'i na mutane da suka biyo irin halin wannan ƙasa to ki kokari ki fahimci zuciyarki shin nafsun ce mutma'inna ko nafsun ce ammara ko nafsun ce lawwama akwai zuciya na tsantsiya akwai zuciya mai zuga mutum ya aikata barna akwai kuma zuciya wadda take za ta aikata barnar ta dawo kuma tana zargin kanta wato idan mutum yana so ya tsarkake zuciyarsa to sai ya tsaya ya kalli menene matsalolina akwai mutumin da ya san cewa to ni mai saurin fushi ne ko kuma ni marowaciya ce ko ni magulmaciya ce kowa zai iya gaya wa kanshi gaskiya ba sai an gaya mai ba Allah ka tsare mu daga munanan halaye to sai in ta addu'a da neman Allah ya cire min wannan mummunan halin akwai wanda kwata-kwata ba ta da hasada amma kuma ba ta da haƙuri ba haka bane akwai wanda kwata-kwata ba ta da rowa tana da kyauta amma kuma ba ta iya riƙe bakinta ba duk abin da zai bakinta sai ta faɗa in ana magana da ita za ta yi ta kwaɓa zance a ta ce kai wance dai sai dai wallahi sai dai a yi ta haƙuri da ita amma kuma halinta na kyauta kuma mai kyau ne shine zaka ji mutum ya mutu ana cewa halinta na kirki ya bi ta na banzan kuma Allah ya gafarta mata an san me yake nufi To haka idan mutum ya identifying menene matsalolinsa ko to kaman ya ci rabin gyaran su sai kokari a hankali yana gyarawa har Allah ya gyara mana gabaki daya na manta cikon na goma ya ba rubuta sai na ruba yanzu na ga shi iya guda tara ne na rubuta mana ha kun bi ni bashin cikon na goma ina tunu ai ina ga sun isa haka ba ko a mai tambaya take cewa mallam kamar yadda kace mace kada ta yi kama da namiji wajen dabi'a mu ma'aikata asibiti an koya mana taurin zuciya wajen yin aikin yaya kenan to ku kun zama zakka kenan ma'aikata asibiti sun zama zakka eh sai su ci gaba da tunda suna taimako al'umma ne ba koya muku aka yi ba yau da gobe ce ta koya mu wato ina jin ba ai ba a training din aikin asibiti bane aka ce ku zama ba ku da imani ba ku da tausayi ko ko an taba ga muku haka amma yau da gobe kuna ganin marasa lafiya kuna ganin wanda suka yi victim na accident kuna ganin abu har ku saba gani sai zama abun baya shiga ran ku ni na da kani da yayi karatun likita namiji ne na yi tuna sanda suka fara yanka kadaba suka fara yanka gawa a anatomy dawowa gida yana ta kuka yace ba zai yi ba muna ta mishi dariya amma yanzu na san ya manta in yazo wannan katin sai dai dariya yanzu likita ne ya manta daga baya yake ce mu ma sun shiga sai su saka earpiece ko su ta jin waka abin su suna jin kida gagawa suna yankawa yau da gobe ne take sa abin nan da kan mace ma'aikaciyar asibiti in ta zama ba ta da irin tausayi da ake tunanin ya mace da shi iban ga laifinta ba domin tana yi wa al'umma wani aiki yanzu misali ayi hakuri zan buga wani misali ne tsakani da Allah me ya kai mace shiga soja tsakani da Allah a ce wa mace ta zama soja ha ba jama'a ni na mamaki ba yau kun ga dabi'an maza ne shi ma in ma za ta shiga soja to ta zama irin soja amma ba mai zuwa yaki ba soja amma a kitchen din sojoji tana yin abinci ko asibitin sojoji tana bada magani ko sakatariya a ofishin wani babban soja amma ka ganta da bindiga a rike sai in tawa bakin ci da Allah jona yana ta mai da kanta baya Allah ya kyauta ayi hakuri in wata ta ji haushi amma ra'ayina ne nake fada wannan tace me hukunci menene bambancin sallar duha da sallar raka'a biyu da ake yi bayan azkar na asubahi idan alfijir ya fito da aka ce kaman kayi umara dama ita sallar duha din ai ana so ne ayi sallah da zaran wato rana ta fito da haka wanda yayi salatul shuruq ake ce mata sallan fitowar rana to daidai take da sallar duha a wajen cewa yayi sallah a wannan lokacin amma idan kin samu dama zaki iya ƙara yi kamar irin yanzu din nan 11 da rabi ko wani abu to ya fi lada shine lokacin da rana ta yi wani zafi din nan to ya fi lada fiye da wanda yayi da safiya kafin rana ce zafi so da ka salatu shuruq tana hada da waɗannan azkar din ne wanda mutum zai zauna inda yayi sallah ya ci gaba da yin azkar yana tasbih yana istighfari yana wasu ayyuka na ibada har idan ya ji rana ta fito sai ya tashi sai ya raka'a biyu ya addu'a to wannan abu ne mai kyau mai lada amma wannan bai hana yanzu din nan ki sallar duha ba saboda kin yi wancan domin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar duha annabi ya ce salatul duha salatul awabin sallar duha sallah ce ta mutane wanda suka riga suka miƙa al'amarin su ga Allah babu mai yinta sai wanda ya damu da Allah domin daidai sanda ake yin ta kuka lura daidai lokaci ne da duk mutanen duniya sun tafi neman duniya ƴan makaranta malaman makaranta ma'aikata ƴan kasuwa duk wani wanda ya san ciwon kansa game da duniya ya riga ya fita saura wanda ba su san ciwon kansu ba ko kuma wanda suka damu da lahira to a ce ke kuma kin san ciwon kan naki kina office ko kina gida ko kina makaranta amma kika squeezing time kika sallah to babu shakka kin damu da lahira shi yasa zaka ga tsofi ne suke yin ta kawai da wanda suka hakura da duniya mu matasa ba mu cika damuwa da ita ba, Allah ka gafarta mana. So za mu saurara anan insha Allah, sai Allah ya kai mu gobe kenan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.